I man a dream guy. That na do be right on mutiny. Say not your way on like I man a dream guy. Got into the cabay tiraba. My anziki bay tiraba. Go my kaiba kai day day ba. Go my kiva kai day day ba. Say day mudawre mudimre. We don't Allah, pardon Halim Adamba. Say day mudawre mudimre. We don't Allah, pardon Halim was muta neiba. Gama ladamu na chansama. Ubangiji shine mai sakaya. Gama ladamu na gumuba. Daddy say kadore, mommy say kidare. Ladam kuna